sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Asabar 7 ga watan Maris na shekarar 2020. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger shugabannin yan adawar kasar sun gudanar da wani taro kan rahoton binciken zargin cin hanci a ma'aikatar tsaron kasar. Muna tafa da ƙarin bayani kan majar da suka cimma. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garbe yake gabatarwa. Bayan nan muna tafa da labarin wasanni. Amma duka kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kungiyar Talibans ta ce yarjejeniyar zaman lafiyarta da Amurka ba ta taɓa batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban ƙasa da shugaba da doka ta amince da shi a Afghanistan ba. Tana mai cewar shugaban ya himmantu wurin kafa gwamnatin musulunci bayan rundunar ƙasashen waje sun gama ayyukan sun fice a ƙasar. Sanarwar Taliban ta bayan nan ta haifar da rashin tabbas ga yarjejeniyar zaman lafiyar tsakaninta da Amurka wanda aka kulla a Qatar a makon da ya gabata. Sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da wata kafar yaɗa labarai a nan Amurka ta ce gwamnatin Amurka ta tattara wasu bayanan sirri cewa kungiyar 'yan ta'addan ba ta da niyyar cika alkawarin da ta yi a yarjejeniyar zaman lafiya ta ranar 29 ga watan Fabrairu. Wata sanarwar da Taliban ta fitar yau Asabar ta hakikance cewa yayin da shugabanta Mullah Haibatullah ya kasance babban sarki a dokance, to fa babu wani bai yiwuwa wani ya fito da kanshi a matsayin shugaban ƙasa a Afghanistan. Makonni bayan masana kimiyya sun fitar da jerin rigakafin coronavirus, China ta ce akwai yiwuwar samar da maganin rigakafi na gaggawa a sabon wata. Wani babban jami'in kiwon lafiya ya faɗa a jiya Juma'a cewa ƙasar ta ƙara ƙaimi wurin samar da maganin rigakafin coronavirus, wacce ta kama sama da mutum 100,000 kana ta hallaka akalla wasu 300,000 a faɗin duniya. A kiyasin da muka yi, muna kirza tunan da watan Afrilu za a kai wasu magungunan rigakafin a cibiyoyin nazari ko kuma za a yi amfani da su a matakin gaggawa, in ji Zeng Zengwe, daraktan hukumar masana kimiyyar kiwon lafiya da kuma cibiyar wato raya fasaha. Zeng ya ce an sanya cibiyoyin nazarin magungunan rigakafi na China a wannan hubbasa da aka yi, kana akwai kuma hannu'ukan rigakafin wanda ake shiryawa kuma suna samun nasara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Saudi Arabia sun kama wasu iyalan gidan sarauta su uku. Mutane ukun da aka kama da sun hada ne da Yarima Ahmed bin Abdul Aziz, kanin Sarki Salman, da tsohon Yarima mai jiran gado kuma ministan harkokin cikin gida Muhammad bin Naif, da kuma Yarima Nawaf bin Naif. An tuhumi akalla mutum biyu da laifin cin amanar ƙasa, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Sai dai jami'an Saudiya ba su yi wani ƙarin bayani a kan kamin ba. Rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ce Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman dan Sarki Salman shi ne ba da wannan umarni a kama su. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da bukatar neman dala miliyan 621 domin taimakawa 'yan gudun hijira miliyan 1 da suka arce daga tashin hankalin demokaradiyyar jamhuriyar Congo zuwa makwabta domin tsira da rayukansu. Lamarin ayyukan taimako a Congo na ci gaba da taɓarɓarewa da kuma zama mafi muni kuma mafi daɗewa a nahiyar Afirka. Kwarin gwiwar da aka samu na kwanciyar tarzoma yanzu lamari ya sauya. Lamarin da ake ci gaba da ake ciki a yankin gabashin kasar yayi matukar muni. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lamarin tsaro da ayyukan taimako na ƙara taɓarɓarewa a yankin. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran Babar Baloch ya ce dubban sababbin 'yan gudun hijira suna arcewa kan iyakokin kasar domin kaucewa rikicin fadar 'yan bindiga da kuma tashin hankali tsakanin unguwanni. Ya ce tun daga farkon shekarar 2019 mun samu kimanin 'yan gudun hijira 100,000 da suke neman mafaka a kasashe makwabta, wasu 40,000 kuma a cikin watanni uku da suka fara shigowa ko kuma suka fara ketarawa sun fara ne tun cikin watan Disamba.
To madalla gaida baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, jami'in hamayya mambobin kawancen Front Patriotic sun bayyana shirin gudanar da zanga-zanga a ranar 15 ga watan Maris da nufin tursasawa hukumomin kasar don ganin sun gabatar da rahoton binciken almundahana na dubban miliyoyin saifa a ma'aikatar tsaron kasar ga ma'aikatar shari'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimomin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan shine karin farko da jam'iyyar hamayya ke bayyana matsayinsu a hukunce tun bayan da gwamnatin jamhuriyar Niger ta bayyana shirin karɓo dubban miliyoyin saifa da aka handame a ma'aikatar tsaro ta ƙasa. Matakin da jam'iyyar na kawancen Front Patriotic yace ya saba wa tsarin mulkin wannan ƙasa. Dan majalisar dokokin ƙasa Korone Masani shine mataimakin shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa.
In kai suata ya zan dili shine yake cewa dili ko ai akwai code penal abin da yake yi yanayi ma hukumci bisa ga kai, yanayi ma pen bisa ga kai abin da kai kai mutum. Ai mu shari'a shi yana muka tambaya ba mu tambaye wani abu ba.
Ba ganin har yanzu halin da ake ciki ana matakin zargi ne ba a tabbatar da cewa lalle wannan ta asa
zargi nan ni zan ne za a ga mana mina za a ga mun yanzu zargi ne kawai helicopter kin da an kashe sun tashi bindiga da an kalla ba ta tashi abin da gashi an gwadi zahiri bai tashi ba so zana suka ce bai tashi ba ni wa majalisa nake a majalisa ne wa shabda ta majalisar ya zo gaban dubite yace babu kaya kuma kayan da aka ba su ma ba su
asarar rayukan sojojin da aka fuskanta a kan iyakar Niger da Mali da iyakar kasar da Nigeria a yan shekarun nan. Ita ma wata magana ce ta daban da shugabannin Front Patriotic ke ganin ya zama dole a yi hukunci a kanta.
Sunana Zuwera Abu. Gwamnati ta hidda hannunta ta bari justice ta aiki. Kasar Niger kowa abin ga ya shahe shi tun da yau in ba a kashe dan uwanka ba an kashe dan uwanka, in ba a kashe mijinka ba an kashe mijin dan uwanka. Kenan gwamnati ta tsaya tsayin gaskiya bisa kan abin da za a hiddo gaskiya.
Tuni dai jam'iyyar na hamayya suka yi kiran magoya bayansu su fito kan tituna a ranar Asabar din da ke tafe lokaci guda da kungiyoyin kwararren kula don tilasta hukumomi gurfanar da masu hannu a wannan ta'asa a gaban kuliya.
Duk adawa da an kai ta Niger yau har bisa yau babu wanda ya zanga-zangar tarayya ta Niger. A hito kowa shi hito a je a yi kokowa a to in ce Niger. In komai ta ka zama ta zama. Za mu hitowa mu yi jerin gwano a cikin tsarin demokaradiyya.
A ranar 26 ga watan Fabrairu ne gwamnatin Niger ta sanar da shirin karɓo kuɗaɗen da aka wawure a ma'aikatar tsaro. Sai dai sanarwar bata tabo batun hukunta waɗanda abin ya shafa ba, yayin da jam'iyyar PNDS mai mulki a sanarwar da ta fitar a ranar Larabar da ta gabata ta jaddada goyon bayan matakin gwamnatin, abinda 'yan adawa ke kallonsa a matsayin wata alamar rufa-rufa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 3:38 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske da ke son jin bayanai game da mugunyar cutar murar nan ta corona da ta rikita duniya, da kuma kashi na farko na tambayoyin su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Ali Sulemana masu son jin bayanai game da farin dango da kuma kwarin dango da ke lalata amfanin gona. Bari mu fara da ansoshin tambayoyin dumbun masu sauraronmu da ba za mu iya jera sunayensu ba, waɗanda ke tambayoyi kan cutar murar nan ta corona. Idan masu tambayar na saurare, ga Professor Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello dake Shika Zaria da amsar ku.
To assalamu alaikum jama'a masu tambayoyi da yawa ina gan sai watakila ai bayani cewa duk wanda suke da damuwa akan wannan zazzabi na corona wato wani ciwo ne nau'in mura kuma dai mura ina ganin a duk wanda yake a kasar Hausa ba wani bakon abu bane mura ciwo ne wanda mutum zai yi dan majina ta fita a dan yi tari da bashaku kuma yawanci da kansa yake warkewa kuma yawanci a kasashen Hausa misali ana magana mutum ya samu yaji ko dan farfesun kaza haka sai ya warke saboda haka wato wannan ciwo ba ciwo ne wanda ya kamata ma ya galabaitar da mutane ba to amma ayan kwanakin nan sai ake samun matsaloli a samu kwayoyin cuta wanda suke dukan kai mutum kasa har ma ya zama an samu irsuwa haka kwakwani ji kasa sosai to abin da yake faruwa shine yana da dangantaka da ainihin kaifin halitta na wannan kwayoyin cuta din da suke kawowa kuma su nau'in virus wato wadansu kwayoyin cuta ne wadanda suke suna aji daban misali ajin su iri daya da ciwon HIV irin ajin su daya da ciwon Ebola duka viruses ne kuma ka'ida bai kamata su kashe ba wato abin da yake da ban mamaki shine wadannan nau'in cututtuka a dangin dabbobi ake samun su to amma sai zama na cewa kawai yanzu sun fara tsallakowa suna shigowa dangin mutane saboda mu'amala da ake yi da dabbobi ko dai a ci naman su watakila bai dahu sosai ba ko kuma dai wata mu'amala dai da ɗan adam yake yi da dabbobinsa misali kamar dai ciwon HIV farkon shigowar su shi ma an yi magana cewa saboda mu'amala da su gogon biri da sauransu a tsarin su kasashe shi ne ya kawo shi to ainihin zazzabi take kawowa mai tsanani wanda zai kawo watakila har da fita na jini misali da su dan tari haka da su atishawa watakila kuma idan abin ya yi tsanani sai je ya samu huhu dan shi huhu dan adam dama wani abu ne mai kama da balambalan duk dai kowa da yake nan yayar da ya san inda ake hura balambalan a hura ta ta sake ta dawo karama a ƙara hurawa huhu mutum shi ma haka yake kuma ko da dabba aka yanka ka dauki huhu daga wannan makogoro ka hura dan muna yara ko har na yi na zo laye ko da abu haka a yanka zaka hura huhu zai kumbura ya cika da iska kuma ya sake to haka muke a rayuwa idan muna numfashi muka shaki iska huhu mu zai bude idan muka fita iska huhu mu zai koma ya matse to wannan dan watakila tanta na roban da yake kamar danko elasticity da hadin jirgin turanci sai zama na cewa wannan ciwon ya sa shi ya samu rauni sai zama huhun mutum ya dan zama ya daskare haka ba zai iya budewa iska ta shiga ta fita ba to wannan shine yake kawo fanziya a turancin likita muna kiransa fibrosis wato maimakon ya zama tantani ya zama kamar kirgi ne karfin sa wanda ba zai daskarewa ba yawa to shine abin da yake faruwa to idan ya faru haka to wannan sai an je asibiti watakila a sa mutum akan oxygen a sa mishi iska ta wacce zai shata ishe shi da sauransu kuma idan aka yi rashin sa'a watakila nau'in garkuwar jikinsa bai da ƙarfi saboda duk yadda muke halittarmu ai muna da garkuwar jiki wanda Allah ya halitta mana misali kowane gari ko ƙauye ana musu police station kuma suna da ƴan banza to wannan shi ne garkuwa da kowa yake da ita to wannan garkuwar takan yi rauni idan muka tsufa ko kuma muna ƙananan yara shi ya samu aka ce ƙananan yara da tsofi sun fi samun haɗari a kowane irin ciwo ma to in aka samu masu raunin garkuwa akan samu matsala sosai sai zama ne shi da ke duka ta zuwa ya kai da rashin rayuwa.
To Professor da yawan suna tambayar cewa an ce ba a fahimci yadda wannan cuta take ba shin wannan karan aka fara ganinta sannan kuma in wannan karan aka fara ganinta ta har ya kasance an san sunanta.
Eh to ka san aikin likita duk ciwon da ya zo sabo akan sami watakila wani alaka sai alakanta shi wasu cututtukan da ake sa musu sunayen watakila turawan kimiyya likitoci da suka gano wanda mutum ya gano irin ciwon sai kawai a makala musu sunansa akwai wasu cututtukan da ake makala musu sunayen gari misali a Najeriya kowa kasar Hausa ya san garin Lasa a Borno to kuma kwanan nan muka yi ta fama muna kan fama ma da Lasa fever wanda shi kuma ciwon beraye da shi ma virus ne yake kashe mutane har ya kashe mana manyan ma'aikatan lafiya a arewacin Najeriya to wannan lasa din da ke a garin lasan Abuja Borno sai aka fara gano shi sai aka makala masa lasa fever to akwai abubuwan da ake bi kawai sai a makala irin ciwon nau'i kaza an same shi a wannan bangare kowa ne ya gano shi a sa sunansa
kamar Ebola ma suka ce gari ne ko Professor
Ebola shi ma gari ne a wajen Congo Central African Republic yawa to haka ake bada sunaye to amma kaga su turawa da suka zo saboda corona ana samun mutane masu suna corona ana sa sai suka zo suka canza shi ya zama COVID-19 saboda kar ya zama cewa an ce wani ga sunan sa corona kuma ga ciwo
ba
sai a rika gudun sa
yawa
to sai suka maida shi COVID-19 ina jin duk wanda yake bin labarai da yasan sai wannan canjin aka ce gashi kuma lafiyar duniya ta canza mai suna ya zama COVID-19 kaga ba sunan kowa a jiki in ba haka ba da corona za su bai ki ba dan dai akwai suna ya mutane bane kuma su masu na corona ba su suka gano ciwon ba balle in an fada su ji dadi to shi yasa sai aka canza saboda su ba a wanke su to abin da yake faruwa kenan idan aka sa sunan sai a zauna kuma a fara kallon dabi'ar ciwon ya yake yaduwa ya yake maganin sa ya yake wannan abin da maki da mutane kawai su fahimta Alhaji Ibrahim shine duk wani ciwo da Allah ya sako mana yana da abin da ake ce masa natural history zai zo yayi sama ya kai maximum ya kai impact din shi sosai sannan kuma zai da kanshi zai karkama mutane ka samu yayi ka tara ka kunna wuta za ta yi babba kuma za ta mutu da kanta ai haka yanayin ciwo yake a jikin dan adam to amma matsalar shi ne gaskiya kwanakin nan akan samu waɗansu matsaloli misali kaga manyan kasashen duniya watakila wanda suka kai suka kawo suka rufe suka tada kai suna shiga waɗansu ko ɗakin gwaje-gwaje su fara dan wani gwaje-gwaje da halitta a canza mata fasali to makai rashin sa'a ta sabule ta fito jama'a ko kuma aka rasa za ka gane ta saboda sun canza mata halitta
haka
to wanda yake da Allah shi yana da rahama sai kuma ya samu abin samu dalili sai a samu wani abu kuma zai maganin ta
haka yawa profesa wasansu na wata tambaya makamanciyar bayanin da kai dai wai da gaske ne ta yi wajen gwaje-gwaje ne wasu abubuwa suka kubucewa wasu masana ba a sana faɗi gaskiya cewa laifinsu ne ko wani abu haka
to ni dai a matsayina na likita kuma watakila likita mai addini wanda yana da Allah kaga kowa zai da yake abin yana da abin da yake bauta imomin imani akwai matsalolin da suke faruwa wanda komai ilimin likita ba zai san su ba kuma mun yi imani akwai irin cututtukan da watakila mu ne muke ja mu kanmu watakila a zo a ce bari a gwada wannan da wannan ai kaga akwai drug reaction misali an ba mutum magani kawai sai zo ya samu wani ciwo fiziki ta fara ta tattaye da sauransu kaga wannan ciwo ne wanda magani ya kawo shi
la shakka
wai wannan kuma shi yasa ake kwarewa ta bangaren magunguna pharmacy ake kwarewa ta bangaren kudan saboda a zamanin cewa an ba da magani kuma kar a garin neman gyara a yi barna to shi yasa aka haka to ba zai yi mamaki ba a ce saboda din san ai duniya ta sani akwai abin da ake ce mishi chemical weapon chemical weapon ne da biological weapon duk abubuwa ne biological shine wanda za a samu kwayoyin cuta misali akwai lokacin da aka samu wani abun tsoro a kasar Amurka aka riga aika wa mutane ambulan da hoda akwai wani ciwo mai suna anthrax
haka
wannan biological weapon ne duk wanda ya ta'ammala da shi zai samu kuraje zai maye mutuwa wanda aka zo aka yi ta fama manyan mutane sai mutum ya samu wasiƙa sai a cikin ta dan koran hoda kawai da to irin wannan to akwai wannan biological warfare din wanda kuma mu ne dai masu ilimin kimiyya din a dan sakin gwaje-gwaje ake hada wannan a duba wancan zai faru da sauransu wani ana yi ne tsakanin da Allah saboda a samu fita amma akwai wanda ake yin sa kuma saboda wata kila ko ta kwana saboda duniyar kowa yana kokarin ya zama shine babba
haka
a kasashen duniya
to sai kuma ansoshin tambayoyin su Husaini Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Alislimina da ke son bayanai kan farin dango da kuma kwarin dango masu lalata amfanin gona idan masu tambayoyin na saurare ga Profesa Dauda Ishaya Ikara na sashin koyar da darussan noma a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da kashi na daya na ansar ku
kwarin dango da ke damun manoma sosai a gona yana nan kashi biyu ya ce cewa kashi biyu akwai wanda suka fito da yawa tududu wanda suke kore-kore wanda manoma suka fi sani kenan tintin to shekara hudu da suka wuce kuma sai ga wani sabon samfari ya shigo wanda shi ala misali a masara idan ya kama masara za ka ga ya huhu da ganyen ya yi kaman an fuffur mata kaman abin da mata suke cewa masaki din nan da ake wanke kalwa da shi to wannan bai fi shekara hudu ba da ya shigo nan cikin kasar Nigeria kuma an kawo shi ne kayan abinci irin su masara su dawa da ake soyawa daga kasashen waje amma ana harsashin dai kamar daga kasar America ne ya shigo nan to kuma yana banna sosai to shi yadda yake shi ne yawanci manoma sukan yi mamaki daga ina ne yake fitowa haka ne tsubuki da yawa. To abin da ke nan shine kaga da damuna su manyan kwarin da suka boye a cikin kasa ko a cikin tsohon kara na amfani da aka girbe. Sai da damuna idan akwai amfani a gona so sai su fito su shiga cikin amfanin su yi kwayayen su a kasar ganye daga nan kwayayen za su zo su kyankashe su wata tsutsa da ake cewa laba to wannan tsutsan laba din ita kuma za ta koma ta yi wani abu da yake kamar rufe da auduga haka ana kiran shi pupa. Sannan wannan pupan ta sake kyankashewa sai ta haifi kuma su kwarin kuma. To idan manomi bai dauki mataki ba duk lokacin da ya girba amfani to suna nan a cikin karan amfanin kagan an girbe yawanci wani lokacin ba kona karan akan yi ba manoma su kan tara domin su ciyar da dabbobinsu.
Haka.
To so waɗannan kwari suna nan a cikin karan in ma karan ya dade a ƙasa wani lokacin su kan fita daga cikin karan sai su shiga cikin ƙasa. Idan suka shiga sai su boye su jira har lokacin da rani zai wuce sai an shiga wata damunar kuma to sannan akwai amfani a gona to daga nan sai su sake fitowa su shiga cikin sabon amfani su jingi banna.
Dukkan Allah.
Abin mamaki shi ne tun daga kyankashe kwan daga tsutsar da kwan yake zama da kuma ita wannan tupa wadda take a nannaɗe cikin kamar auduga harar da shi kwaron dukansu suna yin illa ga amfani. Shi ya za ka ga yadda suke ɓata amfani cikin ɗan lokaci kaɗan sai ga sun ɓata amfani sosai.
Haka. To Profesa, kamar su kuma farin ɗango kamar waɗanda sukan taho kamar zaka ji an ce an gansu a wuri kaza suna kan hanyar zuwa wuri kaza musamman kaga an yi amfani da tauraron ɗan adam an hango su an ankarar da manoma su kuma daga ina suke fitowa?
To wani lokacin ala misali kaman in zan ba da misali kaman a ce sun faro ko sun samo asali kaman daga nan garin Zaria haka to in har akwai amfani ko kuma lokacin da amfani ya girma haka za ka ga suna bazuwa su sai kaman daga Zaria su yi tattakiya su yi tattakiya suna bin gonakin jama'a da amfani sai ga sun kai kamar har birnin har garin Kano ma kuma ba abinda suke sai bata amfani a gonaki kawai suna ragargaje amfanin mutane to suna da suna yin irin wannan tafiya daga wurin da suka faro zuwa wuri mai nisa kuma a lokacin da suke tafiya ga yawan su yana dada karuwa ne yana dada karuwa dan suna dada hayayyafa su mai yawan yana dada karuwa. To wani lokacin zai ga irin illar da za su amfani a garin da suka tafi wannan dogon zango ya fi ma na kusan garin da suka fito saboda yawan su yakan karu a cikin irin wannan tafiya ta dogon zango da suka yi da ciya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na waɗannan ansoshin. Yanzu a madadin Profesa Balaraba Sani Garko da Profesa Dauda Isha Ikara duk na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile da injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaida Ibrahim Garba da amsoshin wasiƙunku. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Wani rudani na neman kunyo kai a kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya bayan da babban mai horar da 'yan wasan kasar Ghana Turo ya yi korafi akan dangantakarsa da sabon mataimakinsa Joseph Iwobo wanda ya ce bai taɓa yi masa magana ba tun bayan da aka naɗa shi a kan mukamin hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF Tanet Ayobo tsohon dan wasan kasar a matsayin mataimakin koci inda ya shiga ayarin horar da ƴan wasan tsohuwar kungiyar tashi a karkashin jagorancin Ro bayan da ya maye gurbin Imama a mafakabo. To sai dai Ro ya bayyana damuwar cewa ko a waya ba su taɓa magana da Yobo ba, hasali ma bai da lambar wayar sabon mataimakin nashi. Duk da haka kocin ya ce yana fatan za su haɗu fuska da Yobo idan ya koma daga balaguron da ya yi domin shirin tunkarar wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2021. Ro dan kasar Jamus na da sauran watanni uku da rabi a kwantiragin sa da Najeriya, to amma kuma har yanzu ba a sabunta kwantiragin nashi ba, lamarin da kuma ya daɗa saka damuwa a ransa. A Ingila kuma yanzu ya rage wa kungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool samun nasara a wasanni uku na gaba domin ta lashe gasar Premier ta ƙasar ta bana karon farko a cikin shekaru fiye da 30. Bayan nasarar doke Bournemouth da ci 2-1 a yau Asabar, Liverpool din na saman teburin gasar ta Premier da maki 82 tare da tazarar maki 25 tsakaninta da Manchester City da ke binta. To sai dai ko bayan wannan ma kungiyar kan iya samun tabbacin lashe gasar ta bana a ranar 16 ga watan nan na Maris, sa'ad da za ta kara da Everton idan har Manchester City ta sha kashi a wasannin ta uku na gaba da Manchester United da Arsenal da kuma Burnley. Zakaran damben duniya Anthony Joshua ya ce yana nan yana shirin fafatawa da Alexander Usyk dan kasar Ukraine, duk da yake ta yiwu ba zai sami damar gwabzawa da shi ba nan da shekara mai zuwa. Usyk wanda ya sami haihuwa zuwa ajin masu babban nauyi a bara shine abokin gwabzawar Joshua a damben tilas a fafutukar lashe kambin WBO. Yanzu haka kuma Joshua na da damben tilas da zai yi da Kubrat Pulev a ranar 20 ga watan Yuni na gasar lashe kambin IBF. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC.
Madalla gaida Murtala Faruk Sanyinna da labaran wasanni a takaice. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice, yanzu kuma ga wannan sako.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Idan kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar,
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Yayin da ake tsaka da neman mafita a yaƙi da ake da cutar coronavirus da kuma shirin fara gudanar da yaƙi neman zaɓe, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da garin Bawul a wani wato na wani babban ma'aikacin fadar White House. Dan majalisar wakilai daga jihar North Carolina Mark Meadow yanzu shine sabon shugaban ma'aikatan fadar White House da ya maye gurbin Mulvaney, wanda ya yi aiki a matsayin na wucin gadi tsawon shekara guda. Shugaban ya sanar da wannan sauyi ne a wani sakon Twitter a jiya Juma'a. Ya ce Mulvaney ya yi wato zai zama wakilin Amurka na musamman a Northern Ireland. Meadow ya zama dan majalisar wakilai sau hudu kuma ya kasance mai goyon bayan shugaba Donald Trump, haka zalika ya bashi gudunmuwa a lokacin da ake shari'an tsige shi. Trump ya faɗa a sakon Twitter cewa ya dade da sanin Mark kana alakar tsakaninsu ta yi matukar inganci. Makonni bayan masana kimiyya sun fitar da jerin rigakafin coronavirus, China ta ce akwai yiwuwar samar da maganin rigakafi na gaggawa a sabon wata. Wani babban jami'in kiwon lafiya ya faɗa a jiya Juma'a cewar ƙasar ta ƙara ƙaimi wurin samar da maganin rigakafin coronavirus, wacce ta kama sama da mutane 100,000 kana ta hallaka wasu 40,000 a faɗin duniya. Jami'an Saudi Arabia sun kama wasu iyalan gidan sarauta su uku. Mutanen da aka kama kuwa sun hada ne da Yarima Ahmed bin Abdul Aziz kanin Sarki Salman da kuma wasu mutane biyu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokanan aikin mu da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Hail da ya bada umarni da injiniyan mu na yau Carl Muhammad Hafiz Baballake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.